Shangiya, karfa ka dandana ka ce min baka sha ba. Ai!